rundunar yan sandan jihar Borno ta sake jaddada matsayinta na cewa mata 10 cikin 16 da 'yan kungiyar Boko Haram suka saka ba jami'an yan sanda bane kuma ba matan jami'an su bane, sabanin yadda wasu kafafen yada labarai ke yayatawa na cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun saki wasu matan yan sanda guda 10. Kwanaki biyu da suka gabata ne dai gwamnatin tarayya ta bada sanarwar cewa an saki waɗannan mutane guda 13 da 'yan kungiyar Boko Haram din ke garkuwa da su, wanda suka hada da malaman jami'a guda 3 da aka garkuwa da su watannin baya da suka gabata, da ma waɗannan mata da aka kame akan hanyar su na zuwa Lasa dake karamar hukumar Askira Uba dan sanayi zagwata daga cikin kawar su, wato jami'ar yan sanda ne da Allah ya ware suwa. Kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku yace an kame waɗannan mata ne sakamakon kwantamona da aka yi musu lokacin da suke raka gawar wannan kawar ta su, da cewa shi bai san yawan waɗannan mata ba dan ba jami'an su bane kuma ba matan ma'aikatan su bane, amma dai yana da labarin cewa an yi garkuwa da su a lokacin da suke raka gawar kawar ta su. Mr. Damian Chuku ya ci gaba da bayanin sa yana mai cewa
and among them since that time we've recorded only one woman inspector attached to CID who happened to be a very close friend of the deceased sergeant.
Yace ko da shike akwai wata yar jami'ar yan sanda guda daya mai makamin inspector a cikin waɗannan mata da kuma kawar wannan mai rasuwar ce da ta kasance cikin waɗannan mata da aka kame, amma in banda ita babu wata jami'ar yan sanda ko kuma matan dan sanda da aka kame.
So these policemen took the risk whether they are better people or not be better people or make we see them today. And the shot at them exploded them, and the two bombs exploded and killing themselves alone. No policeman was injured.
Yace a watan jiya ne kuma da misalin karfe 10 na rabi na dare wasu ƴan mata ƴan kunna bakin wake biyu suka rinbari ofishin ƴan sanda da ke garin Dikko a jihar Borno, kamar wadda za su kai kukan su saboda wata damuwa, sai jami'an ƴan sanda mun suka hango su suka kuma umarce su da su tsaya, sai suka ki tsayawa, sai jami'an ƴan sandan namu suka dauki wannan kasada suka kuma buɗa masa wuta, wanda bomb din ya tada waɗannan ƴan kunna bakin waken su biyu kawai suka mutu, babu wani jami'in ƴan sanda da ya ji ciwo, kuma bomb din bai lalata komai a ofishin ƴan sandan ba. A cewar kwamishinan ƴan sandan,
the first time these cattle rustlers, notably Boko Haram terrorists, they corner some Fulanis with their cow, abducted some of them.
A karo na farko kuma wasu barayin shanu da ake zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne sun kora wasu makiyaya Fulani tare da shanunsu da ma wasu dabbobin zuwa daji, sai DP'n wannan gari na Magumeri ya samu labari wanda shi da kansa ya jagoranci jami'an yan sanda tare da sibilan JTF, koda waɗannan mutane suka ga cewa jami'an yan sanda za su cin masu sai suka saki Fulanin da aka yi garkuwa da shi da ma shanun da suke korawan da wata babban bindiga mai sarrafa kanta da ake kira General Purpose Machine Gun, ga sunan duk mun kwato su kuma za mu nuna muku su. Kwamishinan ya kuma koka game da matsalar fyaɗe da ya ce ana wa yara nana a wannan jaha.
50 year old man raping a 4-year-old girl, 7-year-old girl, 12-14. I am telling you, well, many of them. The next thing you will see letters from here and there that they are relations.
Yace matsalan fyaɗe yana da yawa kwarai da gaske a wannan jaha. Yace wani lokacin ma za ga mutum dan shekaru 60-50 ya ma yarinya a shekara 4 fyaɗe ko shekara 7 ko kuma 12. Wannan abin yana tada mana hankali kwarai da gaske. Ina ga muku muna da irin waɗannan koke da dama. Muna da su da dama a gaban mu. Wanda ga bisani za mu dinga karban wasiƙa a nan da can dan neman ayi watsi da wannan batu, ko kuma wani babban mutum ya ce maka ai wannan dan uwana ne. To haka dai muke ta fama da wannan matsalar. A ce kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.